الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وديعك الله تبارك وتعالى وندي ساكي قدر هدورمو أولنا مسلا شيمي البركة domin ci gaba da darasi cikin wannan littafi mai albarka mai suna al-usulu thalatha na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allahu tabaraka wa ta'ala ya ji kansa da rahama yau muna 14 ga watan Rajab shekara ta 1446 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 14 ga watan 1 shekara ta 2025 insha Allah za mu tashi al-asl al-thani wannan kuma shine darasi na 7 muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ida tardamu a baya a cikin al-asl al-awwal kenan mun karanta mas'aloli mataki-mataki har guda 2 zuwa 3 wanda malam ya kawo na farko yace akwai mas'aloli guda 4 wanda ya zama wajibi ne mu san su na farko daga cikin mas'alolin yace ilimi shine kuma ilimin sanin Allah da annabinsa da sanin musulunci tare da dalilai mas'ala ta biyu yace aiki da ilimin ta uku kuma kira zuwa ga ilimin ta hudu yace hakuri a bisa cutarwar da za ta iya faruwa cikin hidimar ilimi din ya kuma ya sake kawo insu mas'aloli guda 4 guda 3 kai afwan ya sake cewa shi ma wajibi ne musulmi ya san wannan ta farko wajibi ne mu san cewa Allahu tabaaraka wa ta'ala shi ya halice mu kuma shi yake azurta mu bai kuma kyale mu haka nan ba ta biyu wajibi ne mu san cewa Allahu tabaaraka wa ta'ala bai yarda da ai shirka da shi ba ta uku kuma shine duk wanda ya yarda da Allah shi kadai yake biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to bi halasta a gare shi yayi biyayya ga duk wanda ya saba Allah da manzon sa al-asl thani malam yace asal na biyu mana asali na biyu ma'rifatu din al-islam malam yace shine ma'rifatu din al-islam sanin addinin musulunci bil adillati da dalilai ma'ana da hujja wa huwa shi ko sanin musulunci shine al istislamu lillahi bit tauhid al istislamu lillahi bit tauhid mi kauya ga Allahu tabaaraka wa ta'ala tare da kadai ta shi kadai wal inqiyadu lahu bi da'a da kuma miƙawa gare shi ma'ana ka miƙa kanka ya zama Allahu tabaaraka wa ta'ala umarninsa dokokinsa shari'arsa ita ce wacce take janka take tuƙa ka shine al-inqiyad ka sallama ka miƙa sai inda shari'a ta ja nan zaka tafi wal inqiyadu lahu bi da'a da yi masa biyayya miƙa wuya gare shi ta hanyar yin biyayya ga Allahu tabaaraka wa ta'ala wal khulus min ash-shirki da kuma wato tsarkakuwa daga shirka ya zama to mutum baya shirka da Allahu tabaaraka wa ta'ala malam yace wannan sanin addinin musulunci da dalili din kuwa shine wa huwa thalathu maratib shi kuma wannan matakaiya ne har guda uku na farko al-islam mataki na farko shine musulunci mutum ya zama to musulmi tukunna wal iman mataki na biyu kuma shine mutum ya zamto mai imani wal ihsanu mataki na uku shine mutum ya zamto wato yana da ihsan mai ihsani shine abinda mala'ika jibril yazo ya dan ya karantar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yazo ya tambayi manzon Allah akhbirni an as-sa'a akhbirni an al-islam akhbirni an al-iman akhbirni an al-ihsan sai ya ce da shi mai yau an ta'budullaha kaannaka tara ka bauta Allah kamar kana kallon sa shine mai alhisan to anan mallan yace mataki na farko shine musulunci na biyu shine imani na uku kuma shine alhisan wa kullu martabatin laha arkanun mallan yace wa kullu martabatin kowanne mataki kuma laha arkanun kowace mataki da ka sani tana da wato rukunai na kace martaba shine matsayi wato matakai haka a ce mai martaba ma'anan yana da mataki mataki da taka har zuwa mataki na wanda ake ganin ya wuce wasu da yawa sai a ce yana da me martaba yana da maratib kenan ko to anan mallan ya magana cewa ma'rifatu dinil islam bil adilla wa huwa al istislamu lillahi bit tauhid shine mi kauya ga Allah ta'ala amma bit tauhidi da kadaitawa kenan ana nufin ka mi kauya ga Allah tabaaraka wa ta'ala ta hanyar kadaita shi ba wai mi kauya gare shi tare kuma da mi kauya zuwa ga waninsa ba akwai Imran bin Husayn ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda an rawaito wasu hadisai daga gare shi kamar hadisin da Imam Malik ya kawo a cikin Muwatta nasa wanda Imran dan Husayn wani ya ga yana zai alwala ya karkata masa ruwa na alwalar kyanwa ta zo ta sa baki ta sha sai wata kai ta kalla take mamaki sai ya ce ko kina mamaki ne ta ce ai naga zaka alwala da shi kuma ka biyo mage ta sa baki a ciki ya ce ai manzon Allah ya ce innama hiya minat tawafina alaikum ai tana daga cikin masu zagaya ku ne ita ba najasa bace ba shi wannan Imran dan Husayn din to Husayn mahaifin san Husayn bin Munzir al-Khuzai mahaifin san kenan saboda shi dan yafi an fi sanin sa sosai mahaifin sa Husayn da Sadun Husayn bin al-Munzir al-Khuzai da yazo zai musulunta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace kam ilahin ta'bud Allah nawa kake bautatawa sai yace sab'a alloli bakwai nake bautatawa inji shi Husayn yace Allah bakwai yace bakwai nake bautatawa yace ai na suke nan allolin yace ɗaya yana sama shida suna ƙasa ya zanto me ya istislam lillahi bi ghayr tauhid kenan ya mi kauya ga Allah tabaaraka wa ta'ala amma me ba ta hanyar kadaita Allah shi kadai ba ya hada Allah din tare da wasu yace wahidun fi sama wa sittatun fil ard ɗaya a sama shida suna ƙasa allolin da yake bautatawa sai yace to idan ka shiga cikin matsala halin kakana kai kana da bukata wannan Allah a cikin guda shidan nan to ne kake kawo bukata tunda ga su da yawa duka alloli ne ina kake kawo bukatar ka rarraba musu kake yi ce wannan kaza ko ku hada baki ku hadu ku yi yace a ina da bukata ko ina da matsala na saman nake tinkara ma'ana su ma sun yi da Allah ta'ala yana ina yana sama shi yasa ko da kafirai fa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi da cewa Allah a sama yake shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ce a amintum man fi sama an yursila alaikum hasiba yanzu kun yarda wanda yake sama ya sauko muku da azaba daga sama kun yarda da wannan saboda me saboda su ma sun yarda cewa Allah a sama yake shi yasa Allah ta'ala sai ya musu magana da irin abin da suke da shi cewa me Allah yana sama to saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce da shi to ka watsar da wannan na kasa mana gaba ɗaya ka yi imani da guda ɗaya na sama tunda dai in kana da bukata kana da matsaloli da na saman kake shi kake kaiwa saboda ka shiga addinin musulunci ina fata an gane to anan mallan yace wa huwal istislamu lillahi bit tauhid mi kauya ga Allah ta hanyar kadaita shi kadai subhanahu wa ta'ala ba za ka roki wani ba sai shi ba za ka nemi lafiya a gurin kowa ba sai shi ba za ka nemi ceton wato ya baka ceto ba sai shi ba za ka nemi azurta ka ba sai shi ba wanda za ka nemi azurta ka sai shi Allah tabaaraka wa ta'ala bit tauhid wannan shine wato abin lura din kware da gaske wasu da yawa sun yadda Allah ta'ala Allah ne amma kuma in wani abu ya faru sai su hada da wani mallan yace kowanne mataki yana da rukunai fa arkanul islami khamsatun rukunan musulunci guda biyar ne. Na farko shahadatu Allah ilaha illallah. Shaidawa ka yarda babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, kuma ka yarda ka saida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, wa iqamus salati kuma kai sallah, ka riƙa yin sallah, wa ita'uz zaka kuma ka riƙa bada zakka in dai dukiyarka ta kai ka bada zakka, wa sawmu ramadan ka kuma yi azumin watan ramadan, wa hajju baitullahi alharam kuma kai haji ga ɗakin Allah mai alfarma, kaje kai aikin haji matakar dai Allah ta'ala ya hore ma. Wannan sune rukunan musulunci guda nawa? Guda biyar. Ka yarda babu wani abun bauta bisa ga cancanta Allah shi kadai ake bautawa. Ka kuma yarda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon sa ne. Dai kenan. Baya da wannan sai me sai sallah? Sallah ita ke bin da kai da kai musulmi ne, to aiki na gaba shine me? As-salah. Tana da girman sha'ani kenan. Ka daga sallah ba bar wasa bace yau. Duk wannan ka gaina wasa da sallah, musuluncin sa bashi da ƙarfi ne a zuciyarsa. Idan ka ga mutum yana riƙon sallah ƙwarai da gaske, to musulunci yana da ƙarfi ƙwarai da gaske a zuciyarsa. Ba daga sallah ba a bar wasa bace, kuma ana yin sallah ne wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi. Ba kawai mutum ya yi ya gane raka hudu azhar, raka hudu al'asar, bai san me ake karantawa a ciki, bai san kaza, kawai mutum ya zo yana abin nan. Wajibi ne ka nemi yadda ake yin sallah, ka tambaya, ka je ka koya gurin malami, ka karanta da kai ya ake. Amma ba asara da ta wuce ya zama kai a duniya ba a taɓa koya maka yadda ake sallah ba. In kai tsam da ranka za ka ga ai ni ba a taɓa koya min sallah ba, tunda walla'alla baka taɓa zama islamiyya ba haka girma, baka taɓa koyon sallah ba, ba kai kanka an kai maka sallah ba, to ba asara da ta wuce wannan ai. Kai kuma ka iya sallah shi kenan, baka iya abin haka. Saboda haka sallah tana girman sha'ani. Daga wannan ba da zakka da kuma azumtar watan ramadan da kuma hajji, malamai sun yi maganganu cewa yanzu idan mutum ya ƙi yin hajji kuma yana da kuɗi, ko ya ƙi yin azumin watan ramadan kuma ƙalau yake, ko ya ƙi yin sallah amma ya yarda cewa waɗannan duka suna daga cikin rukunin musulunci, kuma shi musulmi ne, ya shaida babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah, kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, amma baya yin ɗaya daga cikin waɗannan ababe ɗin, wato daga sallah ko hajji ko abin nan ko azumi, amma kuma ya yarda cewa waɗannan wajibi. To malamai sun yi gano cewa to yanzu ya zama kafiri ko bai zama kafiri ba? Yanzu suke cewa eh, sallah dai ita idan ya bari, ko da ya yarda cewa lalle ya yi imani sallah wajiba ce amma shi ba zai ba, suka ce wannan ya zama kafiri. Amma hajji ya ƙi zuwa, ya yarda cewa eh wajibi ne, ɗaya ne daga cikin rukunin musulunci, suka ce ba za a ce kafiri ba ne har yanzu. Ina ba ta gani. Sai ba za a ce kafiri, amma sallah kuma kafiri ne. Kaga me yana gwada girman sha'anin sallah kenan. Malam yace fa dalilu shahadati qawluhu ta'ala, dalilin shaidawa babu abin bautatawa bisa ga cancanta fadin Allahu tabaraka wa ta'ala, inda yace shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al aziz al hakim. Allahu tabaraka wa ta'ala yace shahida Allahu, Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanar cewa annahu la ilaha illa huwa, babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai shi, wal mala'ikatu mala'iku su kuma sun shaida, wa ulul ilmi da ma'abota ilimi su ma sun shaida, babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah, qa'iman bil qisti Allahu tabaraka wa ta'ala shine mai adalci, la ilaha illa huwa babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai shi, al azizul hakim shine al aziz mabuwayi, ma'ana me ake nufi da mabuwaya, ma'ana ya ishi komai, ba abin da ya gagare shi, komai ya ishe shi Allahu tabaraka wa ta'ala. Ba abin da ya gagari Allahu tabaraka wa ta'ala. Shine Al-Aziz. Ba za a ce yawan halittinsa san masa yawa, ta'ala Allahu an zalika, hasha lillah. Duk wannan halittin Allahu tabaraka wa ta'ala Aziz ne akai. Ya buwa yi komai, ya biyo kowa arziki, ya biyo kowa lafiya, wane yana bukatar kaza. A lokaci guda mutane adadin da ba a san adadin ba sai shi ya sani suna roƙansa kaza. Kuma bukatu daban-daban, da wane bukata iri ɗaya, da wane ba iri ɗaya ba. Kwari da dabobi da tsirrai suna bukatar kaza. To ba abin da ya gagara Allahu tabaraka wa ta'ala shine Al-Aziz. Kuma Al-Hakim wanda yake da hikima. Inda yake tsara al'amura cikin hikima subhanahu wa ta'ala. Hikimar da shi wanda ake aiwatar da hikimar a jikinsa ma bai san me hikimar yin haka din ba. Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya bishiya lokacin sanyi waɗansu daga ciki su zubar da ganyensu, lokacin zafi su dawo da ganyensu. To ita ma bishiya bata san me yasa hakan yake faruwa ba. Dan Adam ya zama jikinsa wani lokaci in yayi shekaru ya shekaru sai fidda gashi. Me hikimar Allahu tabaraka wa ta'ala shi ya san me hikimar kuma yake gudanar da hakan a jikin shi bawa din shi kuma bawa ma bai san yaushe lokacin yake faruwa ba. Allahu tabaraka wa ta'ala shine Al-Aziz Al-Hakim. Mabuwayi kuma mai hikima. Idan yau kai aski zuwa rana ita yau suma ta fara dawowa. Ranyar shi ta fara fitowa kana bacci take tsurowa? A'a. To ai kwana na ma ni bi ma ban yi bacci ba. Amma kuma gashin ya fito ya ake to. Ranyo daidai wani lokaci ana sallah azhar tsakanin magariba da isha ya fito yaushe ya tsuro duka baka sani ba. Lokacin da yake tsurowa ba za ka ji motsin sa yana fitowa ba. Amma sai ga kwanaki suna yawa ka ji kai su wannan tamin yawa ba. Yaushe ta fito wallahi ba sani ba. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahu tabaraka wa ta'ala shine mai hikima shine Al-Aziz. Kuma in ka ji rauni ko ka sa wani baka tona gurin ba za ka ga damin gashin kuma a jiki ba. Subhanallahi al-azim. To kadai dan adam idan ya duba shi jikinsa shi karan kansa kadai wato ya isa ya ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala ya gane cewar yayi imani da cewa Allah ta'ala shine Allah wanda yake gudanar da wannan al'amura a jikinka shine fa wanda ya halice ka to shi ya cancanci ka bauta ta ba waninsa ba subhanahu wa ta'ala. Changes a jikinka suna faruwa amma baka san yaushe suke faruwa ba. Malam ya ce wa ma'anaha ma'anar la ilaha illallah din shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shine la ma'buda bi haqqin babu wani abin bauta da gaske illallah wahdahu sai dai Allah shi kadai. La ilaha kalmar la ilaha kuma nafiyan jami'a ma yu'badu tana kore dukkanin abin da ake bautata wa ne min dunillah wanda yake kuma bayan Allah. Illa Allah kuma wannan kalmar ita kuma muthbitan ibada wannan kuma muthbital ibada tana tabbatar da bauta ne lillahi wahdahu ga Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai la sharika lahu babu abun abokin tarayya gare shi fi ibadatihi wajen masa bauta kama annahu laysa lahu sharikun fi mulkihi kamar yanda yake bashi da sharik. Ana kace sharik shine partner wanda za a hada gwiwa da shi a gudanar da wani aiki. To Allah ta'ala bashi da sharik wajen mulkinsa, bashi da abokin tarayya wajen gudanar da mulkinsa shi kadai ne. Law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata, da a ce akwai wani Allah, wani Allahn a sama ko na a ƙasa, Allah tabaraka wa ta'ala ce to da sun lalace. A ce ga Allah wani yana sama wani yana ƙasa da an samu matsala da an samu gurɓacewa yene wani zai ce zai yi ruwa yau wani ya ce zafi zai wani ya ce sanyi zai wani ya ce kaza zai da an samu matsala amma Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne subhanahu wa ta'ala. Malam ya ce wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha fassara ita wannan kalma tafsirinta da yake fayyace ta qauluhu ta'ala shine fadin sa madaukake inda yace wa idza qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Wa idza qala ibrahim tuna yayin da annabi ibrahim alayhi salam yace da li abihi ga babansa wa qaumihi yace da mahaifinsa da kuma mutanansa innani bara'un mimma ta'budun ni na barranta daga abin da kuke bautatawa ni bazan bautata masa ba illa alladhi fatarani ni ba wanda zan bautatawa sai dai wanda ya halicce ni illa alladhi fatarani sai dai wanda ya halicce ni fa innahu sayahdin domin shine zai shirye da ni Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sanya ta wa ja'alaha ya sanya wannan kalmar tauhidi din da Annabi Ibrahim yayi cewa ni na barranta daga abin da kuke bautatawa zan bautatawa wanda ya halicce ni ne kaga kenan me la ilaha illallah kenan to wannan kalma ta tauhidi da Annabi Ibrahim ya faɗa Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ja'alaha kalimatan sai Allah ta'ala ya sanya ta kalma ce baqiyatan tana nan a wanze ma'ana wato tana nan fi aqibihi wato a bayan annabin Allah Ibrahim la'allahum yarji'un domin su dawo wanda suke ba su imani da Allah ba su imani da Allah subhanahu wa ta'ala masa shikare bayan annabi Ibrahim wato wanda suka biyo baya suna ta yin imani da Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce sanya wannan kalma tana nan kalmar tauhid wa qawluhu ta'ala qul ya ahlal kitab da fadin Allah tabaraka wa ta'ala inda yace qul kace ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ta'alu kuzo ila kalimatin zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainakum wacce za ta daidaita tsakaninmu da tsakaninku sawa'in masdar ne ko ya nufin mustawiyatan wacce za ta daidaita bainana wa bainakum tsakaninmu da ku ya kuma abota littafi ku zo mu koma zuwa ga wata kalma da za ta daidaita tsakaninmu da ku ba san zuciya ciki ita ce Allah na'budu illallah kada mu bautata wa kowa sai Allah kaga ba san zuciya cikin nan wala nushrika bihi shay'an kada mu hada shi da komai wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mu yarki sashi arbaban wato a matsayin ubangijin ne arbab jam'in kalmar rabb rabb mufradin arbab rabb rabb kina kada sashin mu yarki sashi arbaban min dunillah a matsayin ubangijin ne kuma bayan Allah fa in tawallaw idan kuka juya baya kuka ki ku yi imani fa qulu shahadu bi anna muslimun to ku ce ku shaida fa ku shaida lalle mu muka mun miƙa wuya ga Allah tabaraka wataala mu musulmai ne mun miƙa wuya ga Allah malam yace wa dalilu shahadati an anna muhammadar rasulullah dalilin shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne yace qauluhu ta'ala fadin sa madaukaki inda yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Allah tabaaraka wa ta'ala yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum haqiqa manzo ya zo muku rasulun manzo ya zo muku min anfusikum wanda yazo daga kawunan ku daga cikin ku yake shi ma mutun ne kamar inda kuke mutane azizun alaihi ma anittum abinda yake wahalshe ku yana damun sa azizun alaihi ma anittum in kun shiga yanayi na tsanani baya so duk abinda zai wahalshe ku baya so sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama wato mai tausayin al'umma ne kuma jarumi ne a cikin al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam shi yasa an za a je yaƙi sai shi ma shiga aje da shi wata rana akai wata ƙara a Madina wata ƙara a bayan gari mai ƙara mai ƙarfin gaske wanda kusan kowa sai da ya je a cikin garin Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja wani doki ya hau ya tafi gurin a guje saboda je tinkari me kaga shugaba kenan in za a tankar al'amura da shi ake zuwa ya fita shi kadai a guje gaba in yaso in za ku biyo shi ya je tankara ba ba wai shugaba yana office yana bada talimat a zaune yana buga waya shi ba za shi a da shi ake zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam har ma aka je yaki wata rana har aka masa rotse aka daki hular kwan da ke kansa aka buga wani makami har hakorin suka zube aka kirya masa hakuri kai sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida kuma yana ta zubar da jini yana cewa kaifa yuslihu ko kaifa yuflihu qauman shajju nabiyahu ya yi mutanen da suka yi wa annabin su rotse aka za su rabauta Allah tabaraka wa ta'ala sai kansa da aya laisa laka min al'amri shay wannan ba a hannunka yake ka bari ko yana hannun ubangiji ne sai na ali yazo yana wanke masa yana debo ruwa a cikin wani mazubi haka yana kawo Fatima tana wanke masa Issa matar sai na Ali kina jini yana fita ta dauki wata taburma kamar abinda ake kwanciya akai na ciyawa ko kace na kaba haka ta kona ta dauki tokar ta zuba masa a raunukan da aka masa sallallahu alaihi wasallam dan jini din ya tsaya to kaga shugaban duk duniya ne wannan sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai kula da ku ne sallallahu alaihi wasallam yana kwadayin ku sami wato rabauta a gurin Allah tabaraka wa ta'ala kuma duk abin da zai halar da ku baya su bil mu'minina raufur rahim dangane da mu'minai raufur rahim ya tsananin tausayawa ne yana tausaya mu'minai ومعنى شهادة أن محمد رسول الله ما لنشي ما أنا لكم شيء داوى للي أن محمد صلى الله عليه وسلم أن الله نشيني طاعته فيما أمر يما سبيئيا تكين أبن دي أمرني ديك أمرني دي كما سبيئيا إن يشي أي كذا كوي كي بارو وان كذا تأويلي كوتنا ننجا بدا بايتنا من الله نشي أي كذا كوي كي shine ma'anar shaidawa kayar da cewa shi manzon Allah ne da'atuhu fima amara yi masa biyayya cikin abin da ya umarni wa tasdiquhu fima akhbara da kuma gaskata shi cikin abin da ya bada labari duk abin da ya faɗa ka yadda haka manzon Allah faɗa haka yake amanna shi sa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka je da shi sama lokacin da aka faranta salloli guda nawa biyar aka je da shi sama zuwa da dawa shi ake ce masa me Isra'i ko Isra'i wal Mi'raj al-Isra'i wal Mi'raj da ya dawo yake ba da labari cewa da suka je sama ta kaza yaga kaza yaga annabuwa na a sama ta kaza yaga kaza a sama ya rinka ba da labarukan sama da abubuwan da ya ga a sama sai aka fara yadawa cewa a Makka cewa wanda suke ba musulmai ba ka ji fa abin nasu har yana ba da labarin sama wai shi ya je sama sai wasu suka samu sayyidina abubakar tunda shi ne su ne wato wanda suka fara shiga addinin musulunci karan fara kuma abokinsa sallallahu alaihi wasallam ko da shi na tare da shi sai suka je suka samu sayyidina abubakar ka ji ko abin da mutuminka abokinka yake faɗa wai yana cewa ya je sama gurin Allah wai ka ji fa shi yake faɗa wannan magana Sayyidina Abubakar sai ya ce amma shi ya faɗi wannan magana sai ya ce to in dai shi faɗa na yi imani ya ce in dai haka shi ya faɗi wannan magana to na yi imani duk abin da ya faɗa shikenan aka samu sa as-siddiq yawan gaskatawa sallallahu alaihi wa radiyallahu anhu to dama ma'anar shine me wa tasdiqu tasdiquhu fima akhbar gaskata shi cikin abin da ya bada labari to kaga imani kenan shi yasa sayyidina Abubakar ana faɗa yace in dai shi ya faɗa na imani na yadda ba wani shi sayyidina Abubakar ba kokonta ne zuciyarsa kaifi ɗaya ne ba wani abu da zai faru da sayyidina Abubakar ya dan yi tsar ko ya dan yi wani tunani kamar yanda mu zami zuciya ta yi haka ta yi haka shi bai shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo fi sabilillah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun da aka saukar da wannan aya sai manzo Allah ya umarni a je a kawo sadaka a je a kawo fi sabilillah dan yin addinin nan aiki wannan yaje ya debo wannan yaje ya kawo Sayyidina Umar ya raba duk abin da ya mallaka a duniya ya kawo rabi. Yace yau sheke wada kansa. Bayan an gama yace ai abin da ya faru ji ne wannan karin sai na wuce kowa sai na wuce Abubakar wajen bada sadaka wajen bada fi sabilillah. Da ya kawo yace ya Rasul na bada kaza da kaza da kaza nawa. Manzon Allah ya ce da shi ya Umar to me ka barwa iyalanka? Sai yace na bar musu rabin dukiyata. Iya abin da na mallaka na bada rabi na bar musu rabi. Manzon Allah ya karba ya masa addu'a ta alkhairi ya ji dadi. Can sai ga Sayyidina Abubakar ne Siddiq radiyallahu anhu. Sai yace ya Rasulullah na bada kaza gona ta guri kaza na bayar. Wannan lambun da binan na bayar. Kaza ga kaza kuma yanzu a hannu ga kaza raƙuman nan na bayar. Ya rinka lissafa. Manzon Allah ya tambaye shi yace saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya sani dukiyar Abubakar ya ji komai ya fada. Yace to me ka bar iyalan naka? Sai yace taraktu lahum Allah wa rasuluhu. Na bar musu Allah da manzansa. Sun imani da Allah sun imani da manzansa. Duk abin da na mallaka na ba da shi fi sabilillah. Ko me shi na bayar? Manzon Allah sai ya karba. Malamai suke cewa inda wanne manzon Allah zai ce a raba biyu ko raba kaza. Amma saboda ya san Abubakar ba abin nan. Ba vibrating ba ta zuciyarsa ba ta rawa ko kadan. Manzon Allah ya karba kuma aka yi addini musulunci shi ake shi. Saboda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa imanin Abubakar shi kadai da za a raba mutanen Madina kaf da musulmai da wanda ba musulmai ba duka da kowa sai ya shiga aljanna. In aka raba imanin Abubakar ne Siddiq shi kadai ga mutanen Madina duka kowa a cancana a tsatsinkawa kowa to wannan imanin ya isa Allah ya mutar rahama ya kashi dan aljanna. Imanin sa shi kadai fa. Radiyallahu anhu. Malam yace ma'anar shaidawa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne da'atuhu fi ma amara yi masa biyayya cikin abin da ya umarni wa tasdiquhu fi ma akhbara da gaskata shi cikin abin da ya bada labari wajtinabu ma naha anhu wa zajara wajtinabu ma naha anhu ma anhu naha wa zajara da kuma nisantar ma anhu naha dangane da abin da ya hani akai wa zajara ya tsawatar duk abin da ya hana ya tsawatar karku yi kaza to ku nisance shi. Wannan shine hakikanin shaidawa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah ne. Abu nagaba wa Allah yu'bada Allah illa bima shara kada abautawa Allah sai da abin da ya shara'anta. Waɗannan al'amura su ne mutum ya shaida ya yarda cewa manzon Allah ne ya masa biyayya cikin duk abin da ya umarni gaskata cikin duk abin da ya bada labari nisantar duk abin da ya hana ya tsawatar. Na hudu kada a bautata wa Allah sai da abin da yazo da abin da ya shara'anta ma'ana abin da yazo da shi wato kar a bidiyo yi kenan shine yarda da me annabi Muhammad manzon Allah ne in kai wannan ababe guda hudu domin yin ababen da suke manzon Allah ba haka yace ba yin bidiyo yana gwada me wato baka yarda manzon Allah bane. Wa dalilin salati wa zakati malam yace dalili abisa wato dalilin wato wajabcin yin sallah da zakka wa tafsirin tauhid da kuma tafsirin tauhidi wato kadaita Allah shine kauluhu ta'ala wannan yazo cikin wata aya fadin Allahu tabaraka wa ta'ala wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma umiru su mutane ba a umarce su da komai ba fa illa liya'budu Allah sai dai su bautata Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana ba umarce su bauta wani Allah ba face su bautata Allah tabaraka wa ta'ala mukhlisina lahu ad-din kuma suna masu tsarkake suna masu kebe addini gare shi shi kadai suke bautatawa hunafa suna masu wato karkacewa duk wani addini su kuma tsayu akan addinin musulunci shine hunafa suna masu tsayuwa akan addinin musulunci tare da karkacewa addinin da yake ba na musulunci wa yuqimu salata kuma su tsaye da sallah ma'ana su riƙa yin sallah wa yu'tu zakka kuma su bada zakka wannan shine abin da aka umarci mutane wa dhalika dinul qayyima wannan kuma shine miƙaƙƙen addini ma'ana wannan shine tauhidin Allahu tabaraka wa ta'ala wannan shine adalci wa zalika dinul qayyima wannan shine addini na adalci mutane abin da aka umarce su shine me su bauta Allah tabaraka wa ta'ala suna masu kebe addini gare shi su yi sallah su bada zakka wannan shine addini na adalci mai kakke malai ce wa dalilin siyam qauluhu ta'ala dalilin wajabcin yin azumi kuwa ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci shine fadin sa Allah tabaraka wa ta'ala inda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani mu'minai kutiba alaykumus siyamu an faranta muku yin azumi azumi farilla ne wajibi ne akan ku azumin watan ramadan kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yanda aka wajabta shi aka faranta shi akan waɗanda suka zo kafin ku la'allakum tattaqun domin ku samu taqawa ku sami wato kariya daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala kenan azumi umarni ne Allah tabaraka wa ta'ala azumin watan ramadan azumtar watan ramadan farilla ne kuma waɗanda suka zo kafin mu su ma me an faranta musu yin azumi kenan domin ga aya Allah ta'ala ya ce kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yanda aka faranta shi akan waɗanda suka zo kafin ku akwai bambanci tsakankanin azumin mu yanzu da wanda suka zo kafin mu cikin yahudawa da nasara na baya annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa daga cikin bambancin ke cewa bambancin azumin mu da na ahlul kitab akalat as-suhur mu ana cin suhur su kun ba suhur mana mu ana iya cin suhur a abu ne ma mai kyau mutun yayi suhur ba abun burgiya bane mutun ya ki yin suhur koda kun ba zai ci wani abu mai yawa ba kai koda ruwa ne da ya ce mutun da sunan suhur ne to yana da akwai albarka a ciki wani hadisi manzo nake cewa ku riga yin suhur domin a cikin suhur akwai albarka an faranta musu suma wasu malamai sun haka ito cewa an suma an faranta musu a cikin tafsiran su cewa an faranta musu yin azumin kwana 30 ne suma kamar yanda mu ma kwana 30 to amma sai suke ganin cewa su dake akwai son zuciya cikin sha'anin wasu daga cikin su idan azumi ya zagayo lokacin zafi sai su ce a mu ajiye shi in aka kama ruwa ruwa gobe ruwa sai mi ko idan ana irin hunturin sanyin da sai mi azumi su shifting ake idan watan da aka fara misali a ce Ramadan ya zo lokacin bazara ya ce a to a daga sai cikin damuna in ana marka marka inda ba wuya rana ta tafi baka ma san an wuni ba kawai saboda sanyi to saboda sai wani shugaba ya ce a to tunda dai mun yi shifting sai mu kara guda 10 sai mu riga yin 40 tunda an umarce mu yi a wancan watan ne muka canza saboda kan za a kara 10 in yi so mun ma mun yi ala koro saboda mun muna na yanzu ba mu kyautata sai su kuma suna yin 40 da wani ya zo daga cikin shugabannin sai dora musu 10 sai zama 50 ana nan suka sake masa laifi sai kara 10 aka zama azumi guda 60 su ake amma Allah tabaraka wa ta'ala idan ya ce kaza in bawa ya tsaya a dade na gure shine ya ibada amma ko da zaka ninka ba ninkin abin da Allah ta'ala ce kai to baka lada fa ba adadin ake duba ba a umarin ake duba me aka ce kai kawai kai shi kenan malam ya ce wa dalilul hajji qauluhu ta'ala dalilin wajabci na aikin hajji ko fadin sa madaukaki inda ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istada alayhi sabilan wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin walillahi ala nasi hajjul baiti wasna karanta hajjul baiti walillahi ala nasi hajjul baiti Allah tabaraka wa ta'ala yana da farilla akan mutane ita ce yin hajji man istada alayhi sabila wanda ya samu dama wa man kafara duk wanda ya kafirce Allah tabaraka wa ta'ala fa inna Allah ganiyun 'anil 'alamin lalle Allahu tabaraka wa ta'ala mawadaci ne daga wato wato talikai dan ya kyale su dan sun kyale shi ba abin da zai same shi subhanahu wa ta'ala ganiyun 'anil 'alamin mawadaci ne daga barin talikai idan suka ki yin ibada dukan su to shi mawadaci ne ba abin da zai same shi subhanahu wa ta'ala yace ya ibadi innakum lam tablughu naf'i fatanfa'uni ba za ku yi amfani da ni ba ballantana ku amfani da ni ba kuma za ku yi cutar da ni ba ballantana ku cutar da ni da duk za ku zanto mutanen kwarai kaf ba abin da zai amfani da ni inji Allah ta'ala in duka za ku zanto mutanen banza ba za ku ba abin da zai cutar da ni yace ayyukan ku ne dai ana nan ana kididige ta gare ku ana kididige su ayyukan gare ku duka wanda ya samu alkhairi ya ga lada mai yawa a cikin ma'aunin sa gobe da kiyama to ya gode wa Allah kawai duka wanda ya ga mummunan aiki yayi yawa kar ya zargi kowa sai dai kansa kuma duk wannan aikin sa ya sa shi ba a tafi da shi gidan aljanna ba to dangin sa ƴan uwansa ba su da handari da shi saboda aikin sa ne ya jawo masa na kare wannan shine karshen wato martaba ta daya kenan daga cikin maratibul thalatha din tunda a cikin asalin sani ne to shi kuma al-asalin sani malan shi yana da maratib guda nawa guda uku na farko shine musulunci na biyu imani na uku kuma al-ihsan ko to yanzu mun yi musuluncin ne sai kuma al-martabatu thaniya mataki na biyu al-iman din na shirin da da nuna muke suna da rabi ne ba ko da shirin da biyar ne a tsara imintoci kamar minti biyar kenan da yanzu muke da shi kuma mu fara wannan kuma ba shi ya to nan na ga zamu yi takaita nan an kira sallah idan da tambaya wacce zamu yi ansa sai mu ansa subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk zaka kira sallah kai
Allah tabaraka wa ta'ala ya yi shi ne ka ga kun da Allah ya yi ka ga duk da aka ce sallah da kadai wato wani lokaci sallah ka kan zo daga ko idaga Allah tabaraka wa ta'ala mana a cikin da Qur'ani ya yi wa ta jira ce ta ran da magana sujada ko ba magana tsuwa ta ta daga farilla ba kawai daga Allah tabaraka wa ta'ala ne wanda za ki da Qur'ani ko kuma shi ma Allah ta ce ba ne ka abu ba dan ana biye da shi ba da ba ne ba ne hawa huwa illa wahyu kuma in fa Allah yi sai dai zai zanto ba wai wahayi ne wanda aka zuwa aka cikin Qur'ani ba ne idan Allah tabaraka wa ta'ala ko mun zanto sallallahu alaihi wa sallam ta kafaran to na tare kuma da iyaka gurin mu tsaya wannan a sunna din shi ma kuma duk abin da yazo da iyaka to da shi iya da dai gurin iyaka duk abin da yazo babu iyaka to shi ne dan Allah ya yi misali kamar yin istighfar ayin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin hadisi da wani hadisi da yake cewa yana yin istighfar ayin wani hadisi da yake na kan mutu dari ayin amma ba yana nufin iya abin da nake domin kalmar 70 wato 70 a aburu su larabawa ba ka nake wato 70 wato in aka yi ƙara goma akan sa ba iya Wanda ya zo da iyaka a iyakar wanda ya zo ba iyaka